Buri okwa adunia indari darabu.
Chika naje madina ziyara naje na yi kallan shabakiya mai kyau da kyawun sura a rayuwa ta amin komai ina gaida mai kyan sura ita fiyar bazan manta ba ita Kano anan muka tashi buri na kawai ga jirgin mu ya iso mun tashi isan san da kwana nesa sai ga shahar mun tashi tafiya muke nisa muke kamar ba za mu ishe ba sai ga mu je da mun sauka garin da kyawun doma kankace kwabo anya an gama sai garin nan babba madina birni da yawa buri na farko a duniya
kuma a duniya inda
sadu da juna ba mata ta kaina ta tafiya ina da burin magana ita ce take share hawaye inda gare ta zauna ita ce take kula da mai nake ko dare ko rana ita ce idan wani ya da kyan dai ta shafa jikina ita ce ba ta san ta da hawaye yana da gudana ita ce shafa mai a jikina ita ce wacce ta zamto rashin da raina kuna rana ta ban kwana ina tuno ta sai in je in zauna buri na a ce na saka rikitin a nan a duniya
kuma a duniya inda rai da rabo
Allah buri na karshe duniya ba ta lafiya nan lafiya lan mahaifi ubana shi ma murabba lafiya lan duniya budurwar wawa murabba lafiya lan komai aka munna yafe mu tashi lafiya lan muna da nisan kwana mu rayu lafiya lan inda dukiya hannunmu mu ci ta lafiya lan talaba wa bayin Allah su samu lafiya lau da mun muce a ce san barka mun samu lafiya lau buri na kenan a duniya zama lafiya lau